الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a 24 ga watan Rajab shekara ta 1435 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 23 ga watan 5 shekara ta 2014 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi sukan iya gabata na'am
kuma da kamar aikin tabuna ne ke tambaya kamar sauran gari ne ke tsawa sai zai yi amfani da shi
wai tambaya ce dangane da sauran gari da yake zuba kenan mutumin da yake sana'ar nika na tabuna wannan gari da yake zuba ya halatta yayi amfani da shi imma ko ta hanyar sayarwa ko kuma ya mallake shi ya amfani da shi a gidansa kamar haka ne yake tambaya ko to anan dai abu na farko abinda muke so mu sani in dai ba ta hanyar ganganci ba ya ringa kokarin banzatar da dukiyar jama'a domin akwai waɗanda suke marasa tsoron Allah masu haka wannan abin da ke biye zuba na gari ana iya daukan shi a matsayin kamar shara ce idan ya tattara shi zai iya yin amfani da shi amma sai idan ya zama tuma bukaci idan ba mabukaci bane ba to wannan kwata-kwata bayyada cewa abin da ya kamata yayi tsantsanin wannan al'amari idan kar ya je wato ya fada cikin abu wanda yake haramtacce domin kamar matsayin shubha ne kamar matsayin shubha ne saboda kasancewar dukiya ne dukiya ko ta jama'a baya halatta mutum ya ci dole sai da izinin su da dadin rai idan mutum ya dauka ya baka to wannan ya halatta kenan don haka anan dai abin da yafi dacewa waɗannan sauran gari abin da ya kamata yayi kyauta da shi in ma kasancewar an yi katari na haƙuƙuwan jama'a kenan waɗanda ya zaba ba tare da dadin rai ne kenan wannan Allah zai iya sadar musu da haƙƙinsu don kasancewar tattara wannan ya ringa amfani da shi to zai ba shi damar kenan gobe zai iya yin wannan abu ta hanyar ganganci shaidani zai zo ya raya masa haka kenan don ya zamanto ya tara da yawa amma idan ya zamanto mabukaci ne to wannan kamar shara ce kenan zai iya tattarawa ya yi amfani da shi to amma sai ya kasance su irin wannan sayar da shi ma suke su rike kudin kaga duk wanda ya ji dadin waɗannan kudade to gobe zai zamanto abu ne wanda yake na ganganci
kamar yawan yin magiya a cikin gida ko kuma a cikin gari da alƙur'ani yana ɗauke kamar albarka da ake
to ban san ba wani dalili wanda ya nuna cewa yin magiya na ɗauke albarka ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala an gane ko ita magiya abu ce wadda Allah ya halitta mana da nasi na alƙur'ani kamar yadda Ubangiji Ta'ala ke faɗa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham, ku ji tsoron Ubangijinku wanda tasaaluna bihi ko kuma tasaaluna bihi, wanda kenan junanku yake ma juna magiya saboda shi. An gane ku? So da yawa mutum zai zo ya ce wani dan girman Ubangiji ina buƙatar kai mun kaza ko kuma kar kai mun kaza, wal arham kuma Ubangijin da junanku yake ma junanku magiya, wato saboda zumunci kenan, in ka ma mimukin wasali ka sawabil arham, wanda junanku ke ma junanku magiya dangane da zumunta, ko kuma wal arhama ku ji tsoron wato yanke zumunci, domin sadar da zumunta abu ne wanda Allah ya wajabta, yanke zumunta haramu ne. Don haka maganganu ne na cewa magiya tana ɗauke albarka, amma in kana tambaya ne dangane da irin waɗannan abubuwa da ake na cewa an sa Qur'ani, in abu kaza ya ɓace, wannan ba hanyar magabata ba ce, ba karantarwar addini ba ce, na duk wani abin da ya ɓace, da duk wani abu in ya faru a ce an sanya Alƙur'ani wanda bai fito ba. An gane ku? Wannan ba hanyar magabata ba ce ba. Shi ana ma mutum magiya da zatin Allah subhanahu wa ta'ala, ko da suna daga cikin sunayensa, ko da sifa daga cikin sifofinsa. Kuma kar mu manta yin magiya, kamar yadda ya gabata a cikin darasinmu na tauhidi, bayyana cewa a duk wani abu bai taka tara ya karya kama mutum magiya ka hada shi da Allah. Dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi ya nuna mana cewa in har ma magi abu zaka roka da fuskar Allah saboda girman Allah, to ka roki aljanna. Na'am.
Tafiye tafiye suke kama mu tsawon shekara guda a waɗansu dazuka inda babu mutane.
To wai matafiyi wanda yake cikin daji kamar su jina da ake kai su wani daji su je su yi tsaro bakin iyaka da sauransu, shin menene matsayin jumuwa a kansu? Za su iya kwashe kusan shekara guda ko sama da haka a wannan jeji? Ba maganar jumu'a, sunansu matafiya, jumu'a ba ta tabbata sai a wurin da aka rike shi gari ne domin a zauna. Duk inda an je ne zuwa wani lokaci a bar wannan guba maganar jumu'a. Kamar irin misali riga ta Fulani, wanda in sun je sun zauna in ciyawa ta kare sai su yi gaba. Kamar irin su garin gona, wanda ake zuwa in damuna ta yi a zauna a yi noma, in kaka ya yi an gama kwashe a albarkar gona sannan sai a dawo. Wannan duka irin wuraren nan ba maganar jumu'a. Duk wanda yake a wannan wuri jumu'a ba ta zama wajibi ba a kansa. Idan yana kusa da gari, wanda garin da suke tsaye da sallar jumu'a, to wannan ana da buƙatar ya je ya sallaci sallar jumu'a, kamar yanda 'yan zagayen Madina na zanguna na ƙauyuka suke zauwa nan Madina suke sallar jumu'a tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Na'am. Wani misali, mutumin da yake mu'amala da shaidanu da aljanna ya halatta a bishi sallah? Baya halatta a bishi. Baya halatta a bishi. Duk wanda yake mu'amala da aljani boka ne. Kwarai, wanda zai sanya aljani ya yi masa kaza, wanda yake cewa ai Allah ya hore masa aljannu ko ya hore masa rauhannai suna masa hidima suna masa kaza, wannan baya halatta a bishi sallah. Saboda kasancewar ka'ida, duk wanda aljani zai bashi haɗin kai, to galibi sai ya gitta masa sharadi, sharadin da in ya aikata zai iya kafirta. Haka kawai aljani bai ya zauwa ya zame maka khadimi sai ya kafirtar da kai. Don haka duk mutumin da aka tabbata yana haraka da irin waɗannan aljannai, to baya halatta a bishi sallah. Na'am. Wai haka suke cewa, wani bangare ne daga cikin mala'iku ana kiran su wai rauhannai, su ba mala'iku bane, su ba aljannu bane. An gane ku? Kuma babu wata hujja akan haka wanda suke zawwa da ita akan cewa ga wasu dangi daga cikin halittun Allah ana kiran su rauhanai. Duk wanda kaje an ce rauhani ne shedani ne, an gane ko halittu wanda Allah ya karrama su ya darjanta su kala uku ne. Akwai wato jinsi na bil adama wanda daga cikin su Allah ya fitar da fiyayyun halitta su ne manzanni da annabawa, sannan akwai jinsi na biyu na mala'iku, sannan jinsi na uku shine aljannu, wanda kowane jinsi daga cikin jinsin nan guda uku Allah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana ga ta sinadarin da Allah ya halice su kamar yadda alqur'ani ya mana bayanin wasu, kamar yadda ubangiji ta'ala ya bayyana mana sinadarin da ya halici ƴaƴan adam da aljannu a cikin suratul rahman, khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marjin min nar, da can wal janna khalaqnahu min qablu min nar samu, shi dan adam Allah ya halice shi ne daga yumu, ma'ana ita ce laka, sannan shi ko aljani Allah ya halice shi ne daga wato shine tsantsaruta wadda babu hayaki a cikin ta, sannan su kuma jinsi wanda yake na mala'iku kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ma Aisha hadisi na cikin sahihu Muslim, yake ba ta labarin cewa mala'iku ubangiji ta'ala ya halice su ne daga haske, don haka mala'ika yafi komai gaugawa, wanda a iya binciken Bature har yau ba a samu ba abin da yafi haske gaugawa, ba abin da yafi haske gaugawa, don haka mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wato yini ɗaya suke sare wato ratan tafiya shekara dubu, kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa wannan can cikin suratul sajida, an gane ko, ubangiji ta'ala yake cewa ta me yake faɗa ayar farkon suratul sajida, yawa fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'uddu ta'ruju ilayhi almala'ikatu, to anan dai abinda muke so mu sani kenan bayanin da muke nihi cewa su mala'ikun Allah kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana Allah ya halice su ne daga sinadari wanda yake na haske, to dan haka duk wanda yace akwai wasu halitta na daban rauhanai sai ya gaya mana da ni Allah ya halice su. Yawa yudabbiru al-amra minas samai ila al-ardi thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma tawaddu, yudabbiru al-amra minas samai ila al-ardi, ubangiji ta'ala shike gudanar da wato lamarin sa game da halittun sa tun daga sama har zuwa ƙasa, ba wani wanda yake taya Allah subhanahu wa ta'ala gudanar da al'amuran sa, sai yace thumma ya'ruju ilayhi, sannan mala'iku suna hauhawa zuwa ga ubangijinsu fi yawmin a cikin yini kana miqdaru, wanda gulgudan wannan yini ubangiji ta'ala yake cewa alf sanatin mimma ta'uddu, gulgudan shekara dubu ne daga abin da kuka lissafa, an gane ko, hawa da sauka da suke tafiyar shekara dubu, kuma a tafiyar su kuma wata mala'iku, to dan haka kenan anan abinda muke so mu sani waɗannan jinsi guda uku sune Allah ya mana bayani, kuma sune wanda manzon shi sallallahu alaihi wasallama ya mana bayani, don haka magana wasu rauhanai cewa wai ka samu wani khadimi ya ringa maka hidima ba rauhani bane shedani ne, kuma famar shi shine ya san yaya zai yi halakar da kai, darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna dai cikin kitabu siya, mun tsaya karshen wato babi na biyar, baban da malam ya kulla shi kamar haka yake cewa har yuqalu ramadan wa au shahru ramadan wa man ra'a kullahu wasi'a, babi ne na musamman abinda ya kunsa na bayani wai shin ana iya cewa Ramadan ya kama ko kuma sai dai a ce watan Ramadan, tare da cewa daga cikin magabata malamai akwai waɗanda suke ganin kowane ɗaya daga cikin biyun nan ya halatta, in ma ka ce Ramadani ya kama ko ka ce watan Ramadani ya kama. Abin da ya kai malam izuwa kulla wannan babi, malam yana nuni ne izuwa wani hadisi wanda bai inganta ba, wanda aka rawaito aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, yana cewa kada wato ku ce Ramadani ya zo, domin Ramadan yace suna ne daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan hadisi a kan shi ne wasu malamai suka tafi akan cewa ba a cewa Ramadan sai dai a ce shahru Ramadan. Bugu da ƙari suka ce dalilinmu na biyu, fadar Allah subhanahu wa ta'ala, shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinati min al-huda wal-furqan. Ubangiji ta'ala ce ya yi shaharu Ramadana, watan Ramadan, an gane ku? To don haka suka tafi akan cewa bayyada cewa a ce Ramadan sai dai a ce shaharu Ramadan. To tare da cewa a nan malam ya zo mana da dalilai sun wuce a lissafa waɗanda suke tabbatar da halaccin cewa Ramadan ba tare da jingina kenan shahar ba. Don haka shi ne malam ya ce wa marra'a kulla guwasiyan, da wanda ya ga cewa duka ya halatta, to wannan ita ce magana. Tunda shi ainihi kalma ta Ramadan an ciro ta ne daga ar-ramda, idan aka ce ramda wato shi ramda shine wato shiddatul har, wato tsananin zafi wanda yake na rana. Malamai suka ce me yiwuwa lokacin da Allah ya shar'anta ma bayinsa azumi yayi dace da wannan lokaci wanda yake na zafi, amma ba dole bane ba kullum a ce Ramadan ya kasance a cikin zafi, kamar yadda wasu dakikai in har Ramadan ya fado cikin sanyi sai su ce a su ai a zafi suka san ana azumi, me yasa za a yi azumi a cikin lokacin sanyi. Tare da cewa mun wuce da hadisi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wato kasancewar wanda sun yi tafiya a cikin watanin Ramadan, wasu sun dau azumi, wasu basu dau azumi ba, wanda har aka samu wasu suka galabaita manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan la'asar, manzon Allah ya dauko gidauniya ya kafa kai ya sha, manzon Allah sai yake fada yake cewa aka bashi labarin cewa ai wasu sun ci gaba da azumi basu ajiye ba, shine sai yake cewa laysa minal birri siyamu fi safar, yin azumi abu laguru baya daga cikin ayyuka na bin Allah, ma'ana abinda za a kirga cewa kamar kayi wata gwaninta. Allah ya halitta maka ka ajiye azumi idan kana cikin halin tafiya, kuma ba sharadi bane dole sai zaka wahala. To dan haka dai a takaice shi baban yana nuna mana ya halatta a ce Ramadan ya zo ko a ce shaharu Ramadan. Yau zamu tashi babin na gaba. Qala Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il البخاري رحمه الله باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية. وقالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم يبعثون على نياتهم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام وابن أبي عبد الله الدستوائي قال حدثنا يحيى وابن أبي كثير أنا أبي سلمة وابن عبد الرحمن ابن عوف أنا أبي هريرة هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. مالن الله يجيكنسا كفدا wannan babi ne wanda ke bayani game da sakamakon duk mutumin da ya azumci watan Ramadan imanan dan gaskata cewa Ubangiji subhanahu wa ta'ala shine ya farlanta masa wannan azumi, wahtisaban kuma dan neman sakamakon ladansa a gobe kiyama, waniyatan kuma wato dan tsarkake niyya wato dan kyautata niyya game da bauta ma ubangijinsa akan wannan azumi. Shine anan malam sai ya shigo da hadisin Aisha Allah ya karra mata yadda take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace yub'athuna ala niyyatihim, wato su bayi a ranar kiyama za a tada su akan gwalgwadan wato niyyarsu, kowa akan gwalgwadan niyyar Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai tada shi a ranar kiyama. Idan niyyarsa niyya ce ta kwarai, to sakamakonsa zai zamanto alkhairi. Idan kwa wal iyazu billahi mummunar niyya ce ya mutu akan ta, to Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai tada shi, zai saka wuta mishi sakamako wanda yake mummuna, jaza'an wifaqa. Wannan malam ya ciro hadisin daga cikin hadisin da Aisha Allah ya karra mata yadda take cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa yabzu jayshun al-ka'aba fa idha kanu bi bayda'a min al-ardi yuqsafu bi awwalihim wa akhirihim. قالت قلت يا رسول الله كيف يخصف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال يخصف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. واتو عائشة الله إكرامته داتك تشيوى مزان الله صلى الله عليه وسلم كيف داتشيوى ننقبا أكوي وسو جماعة زاس تاسو تكنس واتو دونين سجيسي يكي كأبا سرب زدائكم الله niyarsu kawai, wanda yana daga cikin alamomi na tashin alkiyama, amma ba manyan alamu ba. Ka'aba za a samu wani daga kasar Habasha, ita ce Ethiopia, an gane ko wani mai dan kankanin kwabri wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai da ya siffanta shi a cikin hadisi ɗaya bayan ɗaya. Wannan zai zo ya samu Ka'aba da diga sai ya mata ɗaya burgi ɗaya bayan ɗaya sai ya rushe ta, an gane ko wannan shi abu ne wanda yake sai kusan alkiyama zai tabbata. To amma wannan su wasu jama'a ne za su taso takanas su fito domin su je su rushe Ka'aba, amma Allah ba zai ba su damar rushe ta ba. Shine manzon Allah sai ya ce fa idza kanu bi bayda'a min al-ard, idan sun kasance a cikin dokar daji, manzon Allah ya ce yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, za a juyar da farkonsu da ƙarshensu Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai juyar da ƙasa, gaba ɗayansu su halaka. Aisha ta ce sai na tabaɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin abin da ya faɗa ya ɗaure mun kai yaya, ta ce kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, ta ce ya Rasulallahi yaya za a kisife farkonsu da ƙarshensu a juyar da su a halakar da su, wafihim aswaquhum alhali tare da su akwai ƴan kasuwarsu, wa man laysa minhum da wanda baya daga cikinsu kawai hanya ce ta hada su ya bi su. Manzon Allah ya ce yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, za a di juyar da farkonsu da ƙarshensu. Manzon Allah ya ce thumma yub'athuna ala niyyatihim, sannan in kiyama ta yi za a tada su akan niyyarsu, gwalgwadan niyyarsu. Waɗanda suka zo da niyyar rushe Ka'aba akan wannan niyya Allah zai tada su a ranar kiyama, kuma ya sakauta musu da gwalgwadan niyyarsu. Waɗanda kasuwanci ya kawo su, wasu sun zo ne domin ziyara wannan ɗaki, wasu wani bukatunsu ya kawo su, su ma Ubangiji ta'ala zai tada su a gwalgwadan niyyarsu. Wanda wannan hadisi yana nuna mana cewa mumini ya zama tilas a kan shi ya yi ƙoƙarin kyautata niyyar shi a kowane lokaci domin ka mutu akan kyaukyawar niyya. Kuma bugu da ƙari hadisin yana nuna mana wato haɗarin abutar mutanen banza, domin in musiba ta same su to ba za ta ware da kai ba, dole da kai za ta haɗa, kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa wata ku fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa. To shine anan malam ya ciro cewa yub'athuna ala niyyati, wato ana tada wato mutane a bisa gwalgwadan niyyarsu a ranar kiyama. Malam ya yi adafi ya zo da wannan hadisi ba don komai ba, don ya nuna mana cewa shi dai azumi ibada ce wadda ake neman kusaci ga Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala da ita. Dan haka ko sharadi daga cikin sharuddan, wato dukkan wani abu wanda yake mai sunan ibada, shine kyautata niyya a yi saboda Allah. Kamar yanda Al-Hafiz Al-Hakimi yake cewa wan niyya taj'al li wajhi Allah khalisatan inna dabina'a biduni al-asli lam yaquli, yace niyya yace kamar da ta zaman tutsar kakkaka ta cicciya saboda Ubangijinka duk abinda zaka aikata na ibada. Yace domin shi diggini wanda za a gina, in dai babu fondasiyon to bayan da za a iya tabbata. An gane ko? Kenan, dan haka anan wannan sakamako wanda zamu gani a cikin hadisin nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, ba kowa ba yake samu sai wanda ya kyautata niyya. Wanda so da yawa wasu sukan yi azumi dan kada a ce suwana ba sa yi, wani yakan yi azumi dan ganin cewa suwana suna yi. To duk wanda zai yi azumi saboda kada a zarge shi, ko kuma dan naga wani yana yi nima bari in yi, to wannan kasancewar ba shi da sakamakon lada na azumi a wajen Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala face uku ba, domin ya sarrafa ayyuka na ibada ya yi saboda wani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Don haka shi ne a nan malam sai ya ce wa niyyatan, kenan kuma niyya saboda Allah, mutum kenan ya yi azumi saboda Allah, ga irin sakamakon da ake samu. To shi ne a nan malam sai ya shigo da hadisin Abu Huraira, Allah ya kara masa yadda, ke faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man qama lailatul qadri, duk wanda wato ya tsaya a daren lailatul qadr. Abinda ake nihi da kiyama anan ba ana nihi ba ka kwana tun farkon dare har izuwa ƙarshen sa, ma'ana ka kwana kana sallah. Abinda ake nihi da kiyama anan ana nihi ka tsaya game da ayyuka na ibada a daren lailatul qadr, na filfili ne karatun Al-Qur'ani da sauran ambaton Allah Subhanahu wa Ta'ala da sauran duk wasu ayyuka na ibada, illa kasancewar tsayuwa domin yin salloli a cikin wannan dare shine gaba daga cikin dukkan wasu ayyuka na ibada a wannan dare. Shine yace man qama lailatul qadri, duk wanda wato ya tsaya a daren lailatul qadri game da bauta ma Ubangijinsa Subhanahu wa Ta'ala imanan, wato dan gaskata Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala cewa shine wato ya sunnanta masa tsayuwa a wannan dare akan harshen manzonsa sallallahu alaihi wasallam, wa hatisaban kuma dan neman sakamakon lada na Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Kaga anan da yawa a cikin irin wannan zamani, ko da an yi dace da daren lailatul qadr ne, irin sakamakon da ake samu ba za su samu ba, saboda sun zo ne domin a gansu, musamman daga cikin irin shugabanninmu. Ba a ganin su a masallaci a cikin Ramadan mafi yawa, amma sai daren lailatul qadr shi ma dan a hasko su a tallata ma duniya ta hanyar siyasa cewa musulmi ne ƴan uwanmu, ga su yanda suke da kokari a cikin ibada. To shine anan shine yace wa hatisaban kuma dan neman sakamakon lada na Ubangiji, ba dan a ganka ba a ce ai wane ya je masallaci a daren lailatul qadr. Gufira lahu ma taqaddama min zambi, manzon Allah yace za a gafarta masa abin da ya gabata wato na zanubansa, za a gafarta masa abin da ya gabata na zanubansa. Sai yace wa man sama ramadana, yace hakanan duk wanda ya azumci watan Ramadan namiji ko mace imanan dan gaskata Ubangijinsa akan abin da ya farlanta masa, wa hatisaban dan neman sakamakon lada na Ubangijinsa, ba dan kenan a ganshi a yabe shi ko a ji a faɗa, gufira lahu ma taqaddama min zambi, maza Allah yace shi ma za a gafarta masa abin da ya gabata na zanubansa. Tare da cewa kamar yadda wasu malamai suka gitta ka'ida, suka ce duk hadisin da za ka ga an gane ku, ma'ana duk hadisin da za ka ga ya zo da sigar cewa gufira lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhara. Suka ce wannan lafazin wa ma ta'akhkhara, imaza ka cire shi ka maida shi gefe, gafarta ma bawa abin da ya gabata na zanubansa da abin da ya jinkiri. Suka ce khususiya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yanda Ubangiji ta'ala ya faɗa a cikin Alkur'ani, inna fatahana laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara al-aya. Haka kuma Aisha Allah ikarra mata yadda tana tausaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai take faɗa masa, tace ya Rasulullahi, ka sauƙaƙa ma kanka, ga ya saboda tsawon tsayuwa da kake yi a cikin dare domin nafilfili, dugadiganka har kumbura suke suna tsagewa. Tace ka sauƙaƙa ma kanka, kai da Allah ya gafarta maka abin da ya gabata na zunubanka da abin da ya jinkiri. Manzon Allah ya ce afala akunu abdan shakura, yace yanzu ba zai dace bane zaman tubawa mai matukar godiya ga Ubangijinsa. To tare da cewa Ibn Hajar Allah ya ji kansa ya ce wannan lafazi ya inganta, wannan ziyada ta inganta, domin kasancewar an samu ziyadar ta hanyar marwaita ta kusan hanya biyu waɗanda suka rawaito ta hanyar al-Imam Zuhri, haka nan a cikin musnad na al-Imam Ahmad. An gane ko? Don haka kenan waɗanda suka yi inkarin waɗannan irin wannan lafazi na daga cikinsu wato wannan Abu Umar shine Ibn Abdul Barr. To don haka kenan anan abin da muke so mu sani, wannan sakamakon duk mutumin da zai azumci watan Ramadan domin imani da Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala cewa shi ya farlanta masa kuma dan neman ladansa, to Allah zai gafarta masa duk abin da ya gabata na zunubansa. To anan wani zunubin ne ake gafartawa? Malamai suka ce zahirin lafazin na hada dukkan zunubai manya da kankana, tunda an ce za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa. Sai dai cewa jumhurin malamai ire-iren waɗannan hadisi sun fuskantar da shi zuwa kankanan zunubai, su ne Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala yake kankare ma bawa game da waɗannan ayyuka na ibada, domin shi babban zunubi ba abin da ke kankare shi face kyautata tuba ga Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, kamar yanda yake cewa in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffiru ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Ubangiji Ta'ala yace in har kun nisanci manya-manyan abinda aka hane ku game da aikatawa na laifuka, Ubangiji Ta'ala yace alƙawali na farko wanda muka daukar ma kanmu, za mu kankare muku miyagun ayyukan ku sune kankanan zunubai. Alƙawali na biyu kuma za mu shigar da ku wata mashiga mai karamci, ita ce aljanna a gobe kiyama. To don haka kasancewar dukkan su irin waɗannan hadisai iya inda za ka fuskantar da su kankanan zunubai, to azumi na Ramadan da sauran ayyuka na ibada duk suna kankare su, kamar yadda hadisi yake cikin Sahihu Muslim, riwaya ta Abu Huraira Allah ya kara masa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa as-salawatu al-khams wal jumu'atu ila al-jumu'a wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jtunibat al-kaba'ir. Manzon Allah yace salloli lokaci biyar, da sallar jumu'a daga wannan zuwa ta gaba, da azumi na Ramadan daga na bana zuwa na baɗi, gaba ɗayan waɗannan ayyuka na ibada manzon Allah yace masu kankare abin da ke tsakankanin su ne na zunubai, sai yace majtunibat al-kaba'ir, matukar an nisanci kenan manya-manyan laifuka. To don haka malamai sai suka ce muna kwaɗayi game da rahama ta Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, in Allah da ma an bincika mutum ba shi da kankanan zunubai sai manya, to Allah ya dan sauƙaƙa masa manyan laifuka, ko kuma kwata-kwata ba manyan babu kankana. Suka ce muna fatan Allah ya ɗaukaka masa darajar shi, domin alƙawali ya ɗaukan ma kansa duk wani wanda ya kyautata ga aiki Allah bai tozartar da ladansa. Innal ladhina amanu wa amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. A takaice dai wannan yana nuna mana sakamakon duk wanda ya azumci wata na Ramadan saboda neman sakamakon lada na Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. babun ajwalu ma kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama yakunu fi ramadan qala hadathana musa ibn isma'il qala hadathana ibrahim ibn sa'd qala akhbarana ibn shihab an ubaydillah ibn abdillah ibn utbata ان ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اجود الناس بالخير وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليله في رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القران فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة وتوانم بابينين مسمى مالن يجي أجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان زامن دا مزان الله صلى الله عليه وسلم يبي كوتا وتناكسن چي واتكين وتان رمضان duk a tsawon zamani a tsawon shekara babu lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke yawaita kyauta ya lullunka ta wato sama da wata wanda yake na Ramadan lafazin ajwad an jiro shi ne daga aljud idan aka ce wannan aljud wato shine baiwa kamar yanda ake fassarawa a harshen Hausa me ake cewa baiwa shine ya zamanto mutum ba dare ba rana idan Allah ya hure masa yana bibiyar jama'a wato dangane da alkhairi shine ake kira da aljud to shine yace ajwadu ma kana annabi sallallahu alaihi wasallam yakunu fi ramadan zamanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yafi kyauta wato shine cikin wata na ramadan to shine mallan ya shigo da hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yarda ke cewa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallama ajwadan nasi bil khair yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamanto shine mafi kyautar jama'a gaba daya game da duk wani alkhairi duk wani abu da za a dauka a ba bawa ta hanyar taimaka masa to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine shi a gaba an gane ku wannan haka ne fagen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wajen kyauta babu wanda ya tunkare shi kamar yanda mai daliya yake cewa jawdul lada judin wa daudun shamikhun hilman wa audun fil awisi samahadadi duk da cewa shi yana gaban malamin sa ne to amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama jawdul lada judin mamako ne a wajen kyauta ruwa ne wanda yake ga duniya abin da ke nuna mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kai gaya ya kai matuka a wajen kyauta hadisin wato mudin wani Jubair ibn Mudim Allah ya kara masa yadda wanda hadisin na cikin sahihul Bukhari yake cewa na kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ke dawowa daga yakin Hunay larabawan kauye da suka samu labarin ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nan tafi sai suka fito suka tare hanya da suka tare hanya dan abinda ya rage na dukiyar ganima wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kuro domin ya isa Madina suka tare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ya kakkabe hannun shi mai kamus wanda daman yakin Hunayni duk a yake-yaken da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi babu yakin da aka samu ganima mai yawa sama da wannan yaki wanda kantumaki kan awaki sai da aka samu sama da 40,000 raƙumma sai da aka samu sama da raƙumma 1000 kusan akalla kusan 3,000 ko kuma sama da haka to wanda bayan manzon Allah ya rabe wannan ganima tun a can yayi kyauta ta fitar hankali wanda in aka ma bawa sai ya dimoci wanda karmu manta anan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kira shi Safwan ibn Umayya manzon Allah ya sanya aka kirgo raƙumma 100 daga cikin ganima manzon Allah ya meka masa manzon Allah ya ce a ƙara kirgo wasu 100 aka kirgo aka meka masa aka sake kirgo wani darin sai da aka kirgo dari dari so uku. Safwan yake cewa ya Rasulullah yace wallahi da a doran kasa bani da makiyi sama da kai, yace amma fa a yau yace bani da masoyi sama da kai. Da irin su Uyaina Ibn Hisn al-Fazari shi ma manzon Allah ya sanya aka kirgo dari aka bashi. Da irin su Zaid bin Khair shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya aka kirgo dari aka bashi. Wani shi ma aka kirga dari aka bashi, bayan an bashi dari ya nema a kara masa a kara masa, bayan an kara masa ya kamo hannun dan shi ce ya Rasulullahi abinda nake bukata irin kyautar da aka mun amadana. To kaga wannan ba kowa bai ke irin wannan kyauta. To dan abin da ya rage fa daga cikin humusin manzon Allah da ya kamo hanya za a zo Madina, su waɗannan larabawan kawai suka fito suka zare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, manzon Allah da ya rabe musu, suka kai heda suka matsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da jikin wata itaciya ta farar kaya suka matse shi suka warce mayafinsa. Manzon Allah sai ya tsaya sai yake fada sai yake cewa ku bani mayafina. Manzon Allah ya yi rantsuwa da Allah ya ce wallahi inda a ce ina da wani garki na raƙumma wanda ya kai adadin yawan waɗannan itace da kuke gani na wannan jeji naku, manzo Allah ya ce wallahi zan raba muku gaba ɗaya daidai da ɗaya ba zan rike ba. Ya ce kuma la tajiduni bakhilan wala kadzaban wala jabana, manzo Allah ya ce ba za ku same ni ba wato marwaci, ba za ku same ni ba kuma magariyaci, kuma ba za ku same ni matsaranci. Waɗannan sifofi ne waɗanda suke na cika ana buƙatar duk mumini. Abu na farko ka zamanto kana da kyauta, abu na biyu ka zamanto mai gaskiya kar a same ka makaryaci, abu na uku kuma kar a same ka matsoraci. Kafin musulunci ma waɗannan sifofi guda uku larabawa suna tinkaho suna takama ga duk wanda ya siffanta da wannan sifa. Damar ruwa bata taso ba, ruwa a cikin laraba ba dabi'a su bace, in ka samu marwaci ma ba su ce ba a kirga, daidai ku ne za ka same su. Don haka larabawa sun shahara da karamci, sun san abu ne wanda yake fage ne wanda yake na daraja, duk wani marwaci a cikin su to cikin jama'a ma bai iya shiga. Don haka a dabi'a su in ka ga mutum ya yi gida sai dai ya yi akan tudu. Menene hikimar yin gida akan tudu? Na nuna cewa duk wani wanda yake bukatar a taimaka masa talakawa da miskinai su ga hayakin gidanka yana tashi domin su zo a dafa abinci a basu su ci. Kuma yin gida a saman tudu yana nuna kai ba matsoraci bane, an gane ku? Dan haka in ka dauka kauye wannan kabilun da suke zagayen Madina duk garuruwan su abinda ake kiran su al-awadi. Idan aka ce awadi jami'i ne na aliya, aliya shine ma'ana tudu, akan tudu suke yin gidajensu. Kuma haka in ka dauki Najd, in aka ce Najd wuri wanda yake madaukaki wanda garuruwan galibi akan tudu suke yin su, an gane ku? Matsoraci ko wanda yake marwaci shine yake samun gida yayi a cikin wannan a cikin ma'ana ku zazzabe cikin kurama. Dan haka zaka ji a cikin waƙe-waƙen su suna yabon kansu suna ziga kansu cewa su masu kyauta ne. Kamar yanda As-Samau al-Ibn Adiya a cikin waƙar sa yake cewa wa ma ukhmidat narun lana duna darike wala zammana fil nazilina nazilu, yace wa ma ukhmidat narun lana duna darike, yace wutar gidanmu yace ba a taba buce ta ba, yace ba tare da baki ba, kullum tukunya tana kan murhu. Yace wala zammana fil nazilina nazilu, yace babu wani bako game da cikin bakin da suke sauka wanda ya taba zargin mu, duk ba wanda yazo ya sauka a wajen mu to idan ne gaba sai yau. Wanda kar mu manta ba sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya da zango a gidan wani balarabe yana cikin tafiya, sun zo daga can fatake ne da suka ya da zango, ranyi ne na farko yanka musu raguni, yini na biyu yanka musu, yini na uku yanka musu. Bayan kwana uku sai suka ce tafiya za su yi, bayan sun kama hanya sai suka tattara dukiya mai yawa suka ba yaron su suka ajiye, suka ba yaron su da za su tafi suka ce ya ajiye ma a wajen matar mai gida da kudade masu yawa. Bayan ya raka su da ya dawo sai ya tarar da wannan kaya da suka ajiye, sai ya dauki wannan kaya ya bi su ya je ya tsare gaban su ya zare ta kome, yace ko su amshi kayan su ko kuma kasancewar azubar da jini a nan, yace su in sun yi alkhairi yace ba ba sa famar cewa a sakauta musu, ba sa neman cewa a sakauta musu. Dan haka kyautar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dai a takeice kyauta ce wadda take takai matuƙa, wanda Anas dan Malik hadisi yana cikin Sahihu Muslim yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da dai ba a taba tambayar shi wani abu aka roke shi akan musulunci, manzon Allah sai ya dauka ya bada. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani mutum yazo manzon Allah ya dauka ya bashi, ya dauka ya bashi, ya kara masa, wannan mutum kai tsaye sai ya koma cikin kabilarsa sai yake cewa ya qaumu aslimu fa inna muhammadan yuqdi aba'a man la yakhsha al-fata, yace ya ku jama'ata maza ku musulunta. Me yasa yace? Domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kyauta kyautar mutumin da baya tsoron talauci, dan haka shi talauci in kana tsoro, wato dan haka kenan shi talauci duk wanda yake tsoron shi to Allah ya fi hada shi da shi, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake fada, yake cewa ga Asma'u yake cewa la tuki fayuka alayki, kada ki tsuke bakin aljihu, in har kika tsuke bakin aljihu to Ubangiji subhanahu wataala zai tsuke miki. Don haka a hadisi sahihi yake cewa ya yabna adam anfiq unfiqu alayka, ya kai dan adam ka ci yadda abin da na azurta ka Ubangiji ta'ala yace zan maye maka gurbi. To shine anan yace kana annabiyyu sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khairi, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamanto shine mafi kyautar jama'a game da duk wani alkhairi da ka sani. Wa kana ajwada ma yakunu fi ramadan, zamanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya cika yin kyauta shine cikin watanin Ramadan, hina yalqahu Jibril, lokacin da Jibrilu alaihi salam ke zauwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hadu da shi. Wa kana Jibrilu alaihi salam yalqahu kullu lailatin fi Ramadan hatta yansalih, Jibrilu alaihi salam ya kasance na zuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a kowane dare a cikin watan Ramadan hatta yansalih, har sai watan Ramadan ya wuce. Lafazin yansalih an ciro shi ne daga al-insilah, al-insilah shine a zare abu a fitar da shi daga cikin wani abu, kamar yanda ake fide dabba a fitar da ita daga cikin fatar ta. Don haka Ubangiji ta'ala ke cewa wa ayatul lahumul lailu naslaku minhu an-nahara fa idha hum mublimun, da fadarsa fa idan salaka al-ashhurul hurum faqtulul mushrikeena haythu wajadtumuhum al-aya, shine yace wa kana jibrilu alayhi salam yalqahu kull lailatin fi ramadan hatta yansalik, jibrilu alayhi salam ya kasance yana haduwa da manzon Allah sallallahu alayhi wa sallama a cikin ramadan wato har sai watan ya wuce. Ya'ridu alayhi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam al-Qur'an, wato manzon Allah yana gujiro masa da al-Qur'ani, shi manzon Allah yana karantawa Jibrilu yana sauraro, wani lokacin kuma shi Jibrilu ya karanta manzon Allah sallallahu alayhi wa sallam ya saurara. Wannan hadisi shine asalin kenan masaffa, wanda ana yin ta ne domin wato ibada a gyara karatun alqur'ani, musamman ga wanda yake dan yake da dan ya hadda, da wanda kuma yake da hadda wadda take da dadda kenan domin ta ƙara zama. Dan haka kenan ibada ce mai zaman kanta, kai ka karanta a saurara, abinda aka ji na kuskure a gyara maka, shi ma ya karanta ka saurara, abinda ka ji na kuskure ka gyara masa, shine iya asalin abin da ake yin ta. Ba ana yin ta bane ba dan nuna gwaninta dan hudda gwani, ba haka bane, asalin ta ibada ce mai zaman kanta. Shine yace ya aridu alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam alqur'an, yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato na bujuro masa da alqur'ani kenan, shi Jibrilu yana sauraro, wanda a duk Ramadan sai sun sauke alqur'ani har zuwa karshen sa. Amma shekarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai bar duniya, su biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana bujuruwa sai da suka sauke su biyu. Fa idza laqiya Jibrilu alaihi salam, yace idan Jibrilu alaihi salam ya hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a irin wannan lokaci, kana ajwada bil khairi min ar-rihil mursala, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yafi iska wadda take abar aikowa ta musamman, wato manzon Allah yafi ta, wato shine matukar kyauta, yafi ta kyauta game da alkhairi. Ar-rihul mursala, abinda ake nihi iskar da Allah yake turowa gaba ga wato saukar ruwa, kamar yadda yace wa huwal ladhi yursilu ar-riyaha bushran bayna yaday rahmati, wanda kasancewar ita wannan iska da mai iska ce wadda take zawa da alkhairi. Idan ta zo ruwa ya sauka, galibi ruwa yana zamantowa ruwa ne wanda yake gama duniya, kamar yadda ake faɗa ruwan dare gama duniya. To irin wannan iska da Allah yake turowa gaba ga saukar ruwa, shin idan ruwa ya sauka, talakawa waɗanda suke mabukata, manoma, su kadai ne suke amfana da shi? Wannan alkhairi da yake sauka ya hada mai kuɗi da talaka, ya hada jama'a kowa da kowa. To haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin wannan iska da ake turowa manzon Allah ya fi ta kyauta. Ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba sai in bakka ba yake dauka ya maka kyauta, kana da kama fi shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai dauka ya maka, wanda kasancewar yana ɗaya daga cikin nau'ika na kyautar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda gashi fa Jabir Allah ya kara masa yadda ana kan hanyar dawowa Madina daga wani bulaguro, raƙumin Jabir ya fi kowane raƙumi daga cikin wannan garke kasawa cikin wannan jama'a. Kullum a baya ake barin shi sai an tsaya mishi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da hannun shi wanda yake mai daraja da ya shafi wannan raƙumi, Ubangiji ta'ala sai ya nuna aya game da wannan alamu, raƙumin Jabir sai gashi ya zage. Dukkan raƙuman da suke cikin wannan garke ba a cikin wannan ayari babu raƙumin da ya kai na Jabir, sai ya cin musu gaba sannan ya tsinin su su zo. Manzo Allah sai yake cewa, ya Jabir, shin ko zaka sayi min da raƙumin? Jabir ya ce, kware ya Rasulullah, nawa zan bada? Manzo Allah ya ce, zai bada kaza, ina ji kusan ukiya goma ce. Jabir ya ce, a bai yarda ba, dai sai dai a ƙara. Har aka kai gwalgwadon yanda Jabir ya gamsu, ya ce, to ya Rasulullah zan sayar maka, amma da sharaɗi, sai mun je Madina zan baka raƙumin. Wanda wannan shine asalin halaccin ka sayar da kaya ka tuge wani abu cewa za ka yi amfani da shi. Ina iya cewa zan saida maka wannan babur kin, amma sai rana ya ce ba zan baka. An gane ku, zan hau in yi amfani da shi dan zagaye-zagaye na zuwa sati guda kenan zan baka. Da aka iso Madina, Jabir Allah ya kara masa yadda, ya aika ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama raƙumi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya hada kuɗin da suka yi ciniki da Jabir, ya gama da raƙumin sai ya ce a maida masa. To kaga kasancewar wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan, in dai kasancewar Ramadan ya kama, to kyauta manzon Allah yake yawaitawa, kyautar shi kuma ba maganar cewa sai waɗanda suke mabukata, hatta da waɗanda suke mawadata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana bibiyar su. A takaice dai, shi wannan hadisi malam ya shigo da shi don ƙara nuna mana ana buƙatar duk wani alkhairi da bawa yake yi, idan wannan wata mai albarka ya kama, wato mutum ya lullunka a kan ayyukansa waɗanda suke na alkhairi. Babu man lam yada'a qawla az-zuri wal 'amala bihi fi as-sawm. Qala haddathana Adam, qala haddathana Adam ibn Abi Iyas, qala haddathana ibn Abi Zayd, qala haddathana Sa'id ibn al-Maqburi, ana abi Hurairah radiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. Watu wannan babi ne wanda ke bayani game da fadar cewa duk mutumin da bai daina fada ta ƙarya da yin aiki da ita, wato a cikin lokacin zamanin da yake azumi, menene sakamakon azumin sa? mallam ya da'a qaulaz zuri duk wanda bai dina fada ta kariya wal amala bihi da yin aiki da abin da ita wannan fada ta kunsa fi sauli wato a lokacin azumi shine anan malam sai ya shigo da hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace mallam ya da'a qaulaz zuri wal amala bihi duk wanda bai dina fada ta kariya da yin aiki da abin da ita wannan fada ta kunsa amma anan kar mu fahimci cewa sai ka hada wannan laifi biyu sannan dokar za ta hau kanka koda ɗayan na farkon ka kadaita da shi ko na biyun to wannan doka ta hau kanka abinda ake nihi da qaulu zur wato ita ce fada wadda take ta kariya wanda fada ta kariya abu ce wadda take mai girman gaske wanda kuma wannan duk mutumin da yayi imani da Allah da ranar kiyama ba sifar shi bace ba kamar yanda ubangiji ta'ala yake wanke bayin sa nagari wallazina la yashhaduna zura wa idza maru bil lagwi maru kirama abinda ake nihi da qaulu zur shine ka kirkira abu ba ayi abu ba ka ji ba baka gani baka ce a ai kaza ne to wannan laifi ne wanda yake mai girma a wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana girman laifin ya hada shi da laifi babba daga cikin manyan laifuka wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kishingide sai yake ce ma sahabbai shin bazan ba ku labari game da mafi girman manyan laifuka sai da manzon Allah ya maimaita su uku sahabbai suka ce kwarai ya manzon Allah muna bukatar ka ba mu labari farko manzon Allah sai ya ce al-ishraku billahi hada bautar Allah da wani shine laifin da yafi kowane laifi girma na biyu sai ya ce wa uququl walidain da rashin da'a ga mahaifa wannan shine laifi na biyu domin shirka zalunci ne a cikin haƙƙin Allah al-uquq wannan zalunci ne a cikin haƙƙin mahaifa bayan haƙƙin Allah ko babu haƙƙi mafi girma akan bawa sama da haƙƙin mahaifa manzo Allah da yayi wannan kalima biyu yana kishingide sai manzo Allah ya tashi ya zauna sai ya ce alawa qaulu zur alawa shahadatu zur alawa qaulu zur alawa shahadatu zur sahabin yace fa yake cewa fa ma zala yukarriruha hatta kunna laitahu sakat manzo Allah bai gushe ba yana maimaita wannan kalima alawa qaulu zur alawa shahadatu zur yace wallahi sai da muka yi mangarin ina ma manzo Allah ya ja bakin sa ya kame to dan haka anan shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mallam ya da'a qaulu zur duk wanda bai dina fada ta kariya wal amala bihi da yin aiki da abinda ta kunsa falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharaba ubangiji ta'ala ba shi da bukatar ya dina cin sa da shan sa da yin azumin sa da rashin yin azumin sa duk dai ne a wajen Allah amma ho ba ana umarnin sa bane ba cewa ho kada yayi azumi an gane ko ma'ana abinda ake nihi wannan azumi in yayi yayi kishirwa ta banza ya ji yunwa ta banza ba shi da ladan azumi a wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala don haka kenan wannan kashidi ne da barazana kamar yanda ubangiji ta'ala ya yawaita haka a cikin alqur'ani irin fadarsa da yake cewa i'i maduma shi ito ku aikata duk abin da kuka so an gane ku ai ba ana nihi bane cewa mutum ne to don haka shine anan malamai suka ce daidai yake kamar da mutumin da ya nemi cewa ai masa kaza sai aka ki masa har aka fusatar da shi kamar ka sa yaro cewa ya maka abu danka yake maka wannan abu a cikin lokaci har ka fusata lokacin da yazo sai ka ce masa je ka banni da bukata banni su kaga anan da kace masa baka da bukatar wannan abu kaga ai ya nuna ka fusata kenan wannan aiki koda yayi baka da wani bukata ba zai samu karkuwa ba a wajenka to dan haka duk mutumin da yana azumi ya zamanto yana maganganu waɗanda suke na ƙarya ko yin aiki da abinda waɗannan maganganu na ƙarya suka kunsa to wannan Allah ba shi da buƙatar azumin sa ba dan nan ba dan kasancewar Allah yana da buƙata game da ibadar bawa ubangiji ta'ala mawadaci an gane ko ibadar mai ibada amfanin ta na dawowa kansa ubangiji subhanahu wataala duk ibadar bayi ba ta ƙara shi daidai da wani abu kafircin kafirai baya tauye shi kamar yanda yake cewa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa inna Allaha la ganiyyun hamid ubangiji ta'ala mawadaci ne kuma abin yabo ne to dan haka kenan anan da yace wannan falaysa lillahi hajatun wato ubangiji ta'ala bashi da bukata fi an yada aqamahu wa sharaba wato da zai daina cin sa da shan sa kenan dan haka amma ba yana nihin cewa fada ta kariya da yin aiki da ita ya keɓanta da azumi laifi ne mai girma amma laifin yafi karfafa a lokacin da mutum yake azumi don haka shi ko wannan yana nuna mana ashe azumi kawai ba kame baki bane game da daina ci da daina sha shi azumi yana ɗaya daga cikin hikimomin da Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta mana domin duk wata rai wadda take al'amaratu bisu mutum ya samu nutsuwa wannan zuciya tashi ta samu daidaita ta tabbata akan tafarki wanda yake na gaskiya don haka malamai da suka zana daga cikin hikimomin azumi da Allah ya shar'anta mana suka ce akwai shine husulu sukunin nafsil ammarati bisu amma lazzati dunya wa shahawatiha fatanqabidu al-yadu war-rijlu wal-aynu wa baqil jawarih an fi'li ma la yanbaghi kenan ido da hannu da kafafuwa da sauran gababuwa su kame dangane da aikata abin da bai dace ba dan haka duk irin waɗannan ayyuka na saban Allah ga mai azumi suna tauye masaladan azumi to irin wannan maganganu saboda girman su har ya kai matsayin cewa ubangiji ta'ala bai ya bukatar azumin bawa an gane ku amma kenan abinda muke so mu sani sakamakon lada wanda ake samu akan azumi shine ba zai samu ba amma baya nuna cewa kwata kwata ya daina azumi abinda yake wajibi akan sa kenan ya ona kenan abinda ake nihi da azumi shine mutum ya kame ya nisanci dukkan wasu abubuwa wanda aka haramta ma mai azumi na ci da sha da sauransu sannan kuma ya nisanci dukkan wasu abubuwa waɗanda suke na saba ma Ubangiji subhanahu wata'ala muje wannan babin sai mu da babun hal yaqulu inni sa'imun idza shutim duk da cewa lokaci ya tafi da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.